we had two F7s that had an incident. The two pilots had to eject. Okay.
Kakakin rundunar sojojin saman Najeriya kenan. Air Commander Ibikunle Daramola ke mana karin bayani kan hadarin wasu jiragen saman rundunar tsakanin nan a nan birnin Abuja. Yace jiragen mu biyu kamfanin F7 sun yi hadari kuma daya daga cikin matuƙa jirgin wanda yayi nasarar fitowa daga cikin jirgin tare da taimakon nema. Allah ya mai cikawa. Dama dai a ƴan kwanakin nan jiragen yakin sojan saman Najeriya suna ta yin atisayen gwaji a shirye-shiryen bikin ranar 1 ga watan Oktoba na murnar zagayewar ranar samun ƴancin kan Najeriya. To shin ko shi wannan samfurin jirgi yaya yake? Tambayar kenan da na yi wa wani kwararre kan jiragen yaki, Wing Commander Musa Isa Salman.
Shi wannan jirgin F7 ɗin gudun shi ya fi gudun kusan za a ce ƙara ko kuma murya. Idan ka yi magana kamar da za a ce a cilla shi da magana yanzu. Shi jirgin ya wuce kamun maka ji ƙaran shi saboda tsananin gudun da yake da shi. Iri biyu ne, akwai wanda ake ce mai trainer, akwai kuma wanda fighter ne. Shi fighter wato shi ne na yaki, trainer kuma wanda zai iya yin role guda biyu. Za a iya yaki da shi kuma ana iya koya wa mutane da shi saboda shi fighter mutum da yake dauka shi kuma trainer mutane biyu yake dauka
shi wannan wanda ba da yau da wani irin
yanzu dai ko sun gaya mana cewa akwai jiragen su guda biyu da suka yi hatsari ban tuna ko sun fadi ko trainer bane ko fighter tunda dai jirgi biyu ne kuma suna magana pilots uku yadda aka yi kila ko trainers guda biyu ne ko kuma fighters guda biyu
a cewar Air Commander Baba Gamawa wani tsohon commander a rundunar sojin saman Najeriya faruwar wannan hadari fa a iya cewa kaddara ce kawai duba da irin matakai da takatsantsan da sojin ke yi musamman ga jiragen yaki
nan wayannan abubuwa sukan faru a duk lokacin da ake irin wayannan atisayi ko kuma lokacin da aka kai farmaki da sauransu to wannan ba abin da zamu ce wannan abu ne daga Allah dalili kuwa wayannan jirage ana kula da su ana kuma su kansu matuƙa jirgin nan ana ba su training ya gurgurdu kuma ana ba su kulawa da kuma shi kansu jirgin da sauransu irin wayannan hatsari sukan faru da amsa ne balle jirgi
yanzu dai abin jira gane shine irin karin bayanin da headquarters rundunar sojin saman Najeriya tace za ta yi nan gaba kadan dangane da wannan hadari Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya.